أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 2 da watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 24 da watan 3 shekara ta 2023 miladiya zan mu fara karatu cikin sabon wani littafi mai albarka wanda yake ake cewa tazkiratus sami'i wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim na wallafa babban malami ibnu jama'a Allah ya mishi rahama da jin kai mai rasuwa shekara ta 739 a bayan naku na ansa da 33 ba haka nan bane rasuwar shi 739 wanda yau kenan shekara shi 705 a kabari littafin shine tazkiratus sami'i wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim ni na wannan tumbare da mu kare ta'alimi cikin jikata yake muna zuwa da zawwa da shi tun ramadan kin bare da muka kare nake ta wani samu ta fursa da zan musaje dan na san kimar shi a cikin wannan baban tun bare da muka yi ramadan muka yi ta'alimi tare da shi muke sai yanzu Allah ya kadarta zan musashi mu rika yi mishi baki da shi da muqama ta badi'u zaman in yau muka yi muqama bukhari da abu dauda su kullun ne in yaso ita kuma muqama da ita da wannan in yau aka yi ta gobe shi ayi shi in yau aka yi ta gobe shi ayi shi kana an samu a daren rage wani abu kan shi littahi ne mai albarka littahi ne mai kima a cikin wannan baban wannan littattafai da suke karantar da mu la dubban neman ilimi da kuma yaya ake samun ilimi da azamatin dalibi bisa turba ta neman ilimi sahihiya ingantatta nagartatta da in ya bi ta tabbas da izinin Allah zai samu tahsili na ilimi littattafai ne masu zaman kansu babu ne mai zaman kanshi wanda daga cikin shi mun sani a karatun zauri ta'alimi to a cikin wannan littattafai akwai manya littattafai wanda Khadibul Baghdadi yana da babban rabo cikin wannan yayi wallafa a wannan babu masu yawa yana da littafi mujallad 2 wanda ya kai wannan sunan Abi Dauri duka akan wannan baban to wannan yana daga cikin takaitattu ko masu muhimmanci wanda na sani tazkiratus sami'i wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim na ibnu jama'a a gulguje yar takaitattar tarjuma shi ba tare da tsawaitawa ba shine mai littafin nan shine Abdullahi a cikin nuskhafu shine safaha ta 11 adda kai tarjuma shi shine Abdullahi ibn Badr ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Abdullahi ibn Jama'a ibn Ali ibn Jama'a ibn Khazim ibn Sakhar al-Kinani al-Hamawi al-Shafi'i an aihe shi ranar Juma'a a cikin 4 da watan Rabi'un al-Akhir shekara ta 639 ya tashi a cikin gidan ilimi gida na ilimi da tarbiya da addini da kuma alƙalanci baban shi alƙali ne na a cikin nagarin su ibnu jama'a daga cikin manya malamai haka nan kakan shi ya karanta alqur'ani ya hardace shi ya zama gwani a cikin shi tun yana karimi a gaban baban shi yayin da ya zama na matashi saurayi yana cikin shekarun shi na sarmantaka sai ya tashi neman ilimin hadisi ya nemi ilimi wajen Abdul Aziz al-Ansari da Radi ibn al-Burhan da Rashid al-Attar da Taji ibn al-Asqalani da Naqi ibn Yusr da sauransu kuma ya amshi ilimi a wajen malamai da dama wanda ya yawaita Taqiyuddin ibn Razin mai rasuwa 680 kuma ya karanta nahwu a wajen al-Imam ibn Malik musan ibn Malik mai alfiya a wajen shi yayi karatun nahwu kuma ya kasance mai kifuwa ne akan ilimi mai kokari akan neman ilimi sai da ya wuce sa'annin shi a duniya gaba daya kuma shi ya kasance fatawa a lokacin shi kan gurin shi take ana gabatar da ita akan Nawawi al-Imam an-Nawawi yana yawaita yana kokarin abin nan kyautata abin gakin shi fatawoyin shi yana daga cikin wanda suka yi zamani da al-Imam an-Nawawi bai gushe ba akan haka yana ta shiga gariruwa waje neman ilimi sai da aka bashi alƙalancin garin Masara shekara ta 619 aka bashi hadibanci limancin hudba na Jami'ul Azhar limanci na masallacin Azhar wanda muka sani a yanzu don Azhar tsohon guri ne wanda ya yi shekara 1000 manya malamai su suyi di da sauransu tun wancan lokacin a wannan guri ne na markaz ne na ilimi guri ne mai albarka bai gushe ba akan haka sai da ma'ayin shi ya rasu Sheikh Afwa nake so Taqiyuddin ya rasu Taqiyuddin ibnu Daqiqil Adi ya rasu akan fasa shi shine a matsayin alƙali amma dangance da karantarwa ya amshi karantarwa juhud mai yawa yayi kokari mai yawa ya karantar a makarantar da ake cima Al-Qamiriyya da Al-Adilatul Kubra da Ashamiyya da wasu gurare masu dama kuma a cikin garin Al-Qahira ya karantar a cikin makaranta As-Salihiyya da An-Nasiriyya da Al-Kamiliyya da Jami'ul Hakim da Jami' duk wannan marakiz ne na ilimi sanannuwan can lokacin da Jami'u na Ibn Dulun ya karantar a wannan guri da ma wasansu da dama wanda malamai sun ambato su da dama amma rubuce-rubuce yana da littattafai masu yawa daga cikin littattafan shi shahararru akwai Al-Manhalur Rawi da Al-Fawaidillahi Amin Suratul Fatiha da At-Tibyanu li Muhimmatil Qur'an da Al-Masaliki fi Ulumul Manasik da An-Nujmul Lami' fi Sharhi Jam'ul Jawami' da wasansu da dama yana da wallafa-wallafa masu dama ya daukaka darajar ta watsu yadda malamai sun san shi sun tabbatar da girman darajar shi bayan rayuwar da ya cika ta da ilimi ba dare ba rana sai Allah ya mishi garsuwa ya karbe shi a ranar Litinin 22-21 da watan Juma'ar Ula shekara ta 733 Hijriya ko kuma da 39 Hijriya Allah ya mishi rahama da jin kai Allah ya sakauta mishi da alkhairi to wannan littafi nashi mai albarka shine zan mu karanta a cikin wannan karatu muqaddima shi a cikin nuskha ku tana farawa littafin ku tana farawa a safa ta 31 zan mu fara da muqaddiman mai littafin safa ta 31 idan kuma nuskha ce a tawa safa bai kai ba 31 nusafha ta tara kawai safha ta tara muqaddimatul musannif muqaddima ta shi wannan littafi tazkiratus sami yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah albarru nagartaccen sarki arrahimu mai rahama alwasi'u mai yalwa alalimu masani zil fadlil azim ma abucin farala mai girma wa afdalu salatu wa tammu tasliman mafi girman salati da mafi cika sallama ala sayyidina muhammadun nabiyil karim su tabbata ga shugaban mu annabi muhammad mai karamci almunazzalu alaihi fi dhikril hakim wanda aka sabko mishi cikin zikir mai kyautataccen zikiri shine qur'ani wa innaka la ala khulqin azim lalle kai tabbas kana bisa kan hali na gari inji Allah wa ala alihi sira su tabbata da salatin nan su tabbata ga iyalan gidan shi da sahabban shi masu karamci yuwarhi fi darihin na'im maqabtan shi cikin gida mai ni'ima amma ba'ad amma bayan haka yace fa inna min aham ma yubadiru bihi al-labib mafi mahimmancin abinda mai hankali zai yi gaugawa zuwa gare shi al-labib daga al-lub ne ulul albab al-arbab jami'i ne na al-lubbu al-lubbu kwayar hankali al-labib mai hankalin abinda yake dacewa mai hankali mai kwayar hankali yayi gaugawa zuwa gare shi sharha shababihi a cikin harkon sharmantaka shi a cikin sharmantaka shi yana danyen sharmantaka wayud iba nafsuhu kuma ya dawwamar da kanshi fi tahsilihi wajen tabbatar da shi waqtisabihi da kuma nemo shi tsurwucin shi husnul adab kyakkyawan adabi kyakkyawan ladabi allazi shahida shar'u wanda shari'a ta shaida wal aqalu da hankali nan yana nihin ilimi ladabi na neman ilimi bi fadlihi da fadalashi wattafaqatil ara wanda dukkan ra'ayi suka yi ittifaqi wal alsuni da kuma halshi ala shukur alihi akan yaban masu shi kowa yayi ittifaqi akan yaban wanda ya kasance ya samu ilimi ilimi mai albarka kuma mai kumshe da ladabi wa inna ahaqqun nas bi hadhihi al-khasal al-jamila mutanan da suka yi cancanta da wannan dabi'a mai kyau wa aulahum wanda suka yi dacewa da ita bi hiyazati hadhihi al-martaba wanda suka tattaro wannan martaba al-jalila mai girma ahlul ilm sune malamai allazina hallu bihi zurwatal majdi was-sana sune wanda suka sabki da shi da ilmin wannan zurwatal majdi kololuwa tozo na daukaka was-sana da kuma daukaka wa aharazu bihi qabasatu sab'i kuma suka tattaro tattara ta rigayi ila wirasatul anbiya zuwa ga gado na annabawa al-ulama warasatul anbiya li ilmihim dan saboda sanin su bi makarimi akhlaqin nabi saboda sanin su da karam halaye manyan halaye na annabi sallallahu alaihi wasallam wa adabihi da ladabban annabi sallallahu alaihi wasallam husni siratihi da kyakkyawar sirar shi al-aimmal adhar shugabannu tsarkakku min ahli baitihi daga cikin iyalan gidan shi wa ashabihi da sahabban shi wa bima kana alaihi aimmatu ulama'i salaf da abinda shuwagabannu na salafus salih suke kai waqta da bi hadihim kuma suka yi koyi da koyin su fihi a cikin wannan shari'ar mashayikhul khalafi malamai na wanda suka biyo baya as-salaf magabata al-khalaf wanda suka biyo bayan su qala ibn sirin yake cewa kanu ya ta'allamuna al-hadiyu kama ya ta'allamuna al-ilma sun kasance magabata suna karantar shari'a kama yadda suke karantar ilimi ba kawai gundarin ilimin ba mujarradin ma'aluma a kwakwalwa babu aiki ba ladabi ba sanin ta yadda ya kamata a mu'amalanci ilimin wa qanal hasanu hasan yake cewa in kana rajul mutun ya kasance wannan in kin irin wanda na gaya muku can cewa batta aiki wajen fasara yace a kana rajul la yukhruju fi adabin mutun ya kasance zamanin mu yana huta cikin adabi yaksibuhu sinina, yana neman karanta shi shekaru summa sinina sannan shekaru masu yawa. Nan adabi ba adabu wancan adabu wala balaga ba, nan ana neman adabi ladabi ka wanda ake nihi na neman ilimi na kyautata halaye dalibin ilimi ya ladabtu da halaye na gari halaye na kirki abun yabo shi suke nihi da adabu a cikin wannan littattafan. Wa qala Sufyan ibn Uyayna yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbar, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'auni mai girma, wa alaihi tu'radul ashiya, akan shi ake bujiro da ayyuka abubuwa, ala khalqihi khalqihi akan dabi'a shi, wasiratihi da tarihin shi, wa hadihi da shiriyar shi, in kana so ka san abu mai kyau ne ko mara kyau ne, hali mai kyau ne ko mara kyau ne, aza shi abu sarayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace fa ma wafaqaha fa huwa al-haq, abin da ya dace da na annabi shine gaskiya, wa ma khalafa fa huwa al-batil, abin da ya saba ma nashi shine ƙarya. Inji al-Hasan al-Basri. Wa qala Habib ibn Shahid libnihi, Habib ibn Shahid yake ce ma dan shi, ya bunayya ya kai dana, ishabul fuqaha wal ulama, kai abuta da malamai da malamai, wa ta'allam minhum, ka nemi ilimi daga gare su, khuz min adabin, kuma ka riki daga ladabin su, fa inna zalika ahabbu ilayya, wannan shine hiso, min kaseer min al-hadisi, daga yawaita hadisai, kai ta yawaita har da ce hadisai, amma ba ladabi da tarbiya da halaye na daliban ilimi da ladabtuwa da ladabbai na malamai na daliban ilimi shine hiso sama da tara hadisai da tara ilimi. Wa qala ba'dhum ibnihi, wani yake ce ma dan shi, ya bunayya ya kai dana, li anta ta'allama baban min al-adabi, ka karanci babe ɗaya na adabi na ladabi, ahabbu ilayya min anta ta'allama saba'ina baban min al-ilmi, yahiye min ka karanci babe saba'in na ilimi, dan shi wannan aiki ne a aikace ne, dalibin ilimi a ganshi a aikace halayen shi da ayyukan shi da mu'amalar shi sun bambanta shi da na jahilai. Makhlad ibn al-Husayn da yake cewa Ibn al-Mubarak, nahanu ila kaseerin min al-adabi ahawaju minna ila kaseerin min al-hadisi, mu mun yi buƙatuwa sosai ga ladabi sama ga yadda muke buƙatuwar hadisai, hadisai wajen kowa an yi su, amma ladabin ha da karanta tarbiya da daukan halaye na gari ba gurin kowa bane. Waqila li Shafi'i, yake cewa Shafi'i, kaifa shahawatuka lil adabi, yaya sha'awaka take gami da ladabi, fa qala, sai yake cewa asma'u bil harfi minhu ma lam asma'uhu fa ta'udu a adai anna laha asma'an tatana'amu bihi, yace ina jin harfi guda daya wanda zan ji shi, kuma ina gurin a ce ina ma gabaina gabaki ɗayan su kunne ne su ta jin dadin ni'imar wannan ladabi da naji fa'ida, idan ya ji ta ilimi gurin shi ina ma a ce duk jikin shi kunnuwa ne ya ta jin dadin jin fa'idar wannan, ma mu ba da zai kasance ana jin ta amma ta tai a hakanin ta tai a banza ba a dauke ta a komai ba. Kila sai ake ce mishi, wa kaifa dalabuka lahu, yaya kake neman adabi, kala, sai yace dalabul mar'atil mudilla waladaha wa laysa laha ghayruhu, yadda mace mai da daya ya bace take ta neman shi, haka nake neman adabi, a ce duniya mace da daya gare ta ta aihuwa kuma ta kare aihuwa shi daya ne, kuma aka ce ya bace yadda za ta yi neman shi, wani irin yadda zata, to haka yace nake neman ladabi sama da neman ilimi. Yace walan ma balaga turbatul adabi, yayinda martaba ta ladabi ta kai hazihil maziya, wannan matsayin, wa kanat madarikum mufsalatahu khafiya, kuma gurin da za a riske rarrabubbun lamurran shi boyayyu ne, yace da ani mara aitu abinda na gani da ani, sai ya kira ni sai ya zaburar da ni, minhiti ya ji talaba cewa dalibai suna bukata ilaihi zuwa gare shi, wa asru tikrarut tawaffuqu wa tawaqqufuhum alai, kuma da wahalak maimaituwar tsayuwarsu akan shi, akan tsayuwar wannan ladabi na ilimi, imma li haya'un fayamna'uhumul hudur, ko dan saboda kumiya ta hana su halarta, auli jafa'in fayurusuhumun nufur, ko kuma dan wauta ce ta gada musu guje ma inda ake hada ladubba. Yace ilaje wannan abun shi ya hada ni ilajam il muhtasar, zuwa hada wani dan takaitacce muzakkar mituna tarwa lil alim, ga malami maju ila ilaihi, ga abinda aka aza mishi, wa munabbihan lil talib, kuma mai fadakar da dalibi alama ya tabayyana alai ya ta'ayyana alai, ga abin da ya zama tilas a gare shi, wa ma yastarkani fihi min al adabi, da abin da suke tarayya a gare shi na ladabi, wa ma yanbaji sulukahu, da abin da ya kamata ai hali da shi, fi musahabatil kutub, cikin abutta da littattafai, summa adabu man yaskunu al madaris, sannan ladabin wanda zai zamana a makarantu, muntahiyan wanda zai zamana a nan, au taliban, ko wanda zai zo ya koma, li annaha masakinu talabatil ilmi, dan saboda ita ce matattara ta daliban ilimi, tun wancan lokacin suna da al'adar idan aka yi makaranta katuwa, to daliban ilimi za su zo wannan gurin da zama gabaki daya a nan suke, nan suke zama sun yi hijira ne, sun taho suna zaman nan gurin neman ilimi suke a wajen malamin. Fi hazihi al-azmina, galiban yace a cikin wannan zamani mai yawa galibi a nan ake haduwa. yace kamar kenan kamar yadda ya gani yadda mai ta'alimi ya gani buƙatuwa ga wannan li annahum aqada akhdahu tariqa wa kullu man aqada tariqa dalla wa man dalla fana lalal maqsud qalla aw jalla haka mai ta'alimi yake cewa to shi ma haka ya gani dalibai suna buƙatar sanin wannan ladubba na neman ilimi wa jama'atu zalika min mattafaqa fil masmu'ati in na hada wannan akan abin da na jiyo cikin abin ji aw sami'tuhu min mashayikhis sadati ko na jiyo shi daga malamai shugabanni aw marartu bihi fil mutala'at ko na wuce da shi cikin nazarin littattafai ina yi aw istafattuhu fil muzakarat ko abin da na fa'idanta da shi cikin muzakara muzakara dalibi da dalibi ko kuma malami da malami sa'a tsakanin sa annude a rika muzakara ta ilimi wa zakartuhu na ambace shi mahzufal asanir na shahi sanadin wal adilla da dalilai da abin da ya hada ba sai yayi wuta kan dalilin shi ba wannan khatibul bagdadi shi yayi wannan mujallad bi kuma littafin yazo al kifaya fi ilmi ruwaya yace kai la ya dulu ala mutalihu dan kai yayi tsau yawa ga wanda zai leka littafin ayu mullahu ko ya kosa da shi yace wa qari jama'atu fihi bihamdillahi haqiqa na hada a cikin wannan littafi da godiyar Allah min tafariqi adabi hadhihi al abwab daga rarrababbun ladubba na wannan babubbuka malam arahu majmu'an fi kitabun abinda ban gani ba an hada shi cikin wani littafi wa qaddamtu ala zalika baban na gabatar da babi akan wannan mukhtasaran taqaitacce fi fadlil ilmi wal ulama cikin faralan malama ilimi da malamai ala wajhi tabarruki akan neman albarka da wannan babi wal iktida'i da kuma koyi ga magabata duka masu wallafa cikin irin wannan baban sai kaga abinda zasu buda da shi shine babun fi fadlil ilmi wal ulama cikin faralan ilimi da malamai kenan kan ka shiga a baka ladabin abin da yadda zaka neme shi ka san faralan shi ka san daraja abinda zaka nema rada a gaya maka yace wa qadara tabtu haqiqa najelantar da shi ala khamsati abwabin akan babe guda biyar tuhidu bi maqsudil kitab wanda zasu kewaye maqsudil littahin albabul awwal babi na harko fi fadlil ilmi wa ahlihi wa sharaful alim wa nubalihi cikin faralan ilimi da masu shi da kuma daukaka ilimi da darajar shugabancin shi albabu sani babe nabi fi adabil alim fi nafsihi cikin ladubban da ya kamata malami ya kiyaye cikin karan kanshi shi malamin wa ma a talabatihi da kuma tare da daliban shi wa darasihi da darasin da zai bada albabu salis babe nabi fi adabil mutaallim cikin ladabin shi dalibin ilimin fi nafsihi cikin karan kanshi wa ma a shaykhihi da shi da malamin shi wa rufqatihi da abukan karatun shi wa darasihi da darasin shi albabu rabi'i babe na hudu fi musahabatil kutub cikin abuta da littattafai wa ma yata'allaqu biha da abinda ke rataya da wannan min al-adab na ladabi albabu al-khamis babe na biyar na karshe fi adabi sukun al-madaris cikin ladubban zama a makarantu in ka je tsangaya wannan ladubba ya kamata ka kiyaye wa ma yata'allaqu bihi min an-nafa'is da abinda ya rataya da wannan na abubuwa masu tsada yace wa qad samaituhu na bashi suna tazkiratus sami'i tunatar da meji meji shine dalibi wal mutakallim da mai zance shine malamin fi adabil alimi cikin ladubba na malami wal mutaallim da dalibin ilimi wallahu ta'ala yuwaffiqana lil ilmi wal amal Allah ya mana muwafaqa da ilimi da aiki wa yuballighuna min ridwanihi nihayatul amal kuma ya kai mu ga yarda shi mu kai karshen neman abun nema sai yace fadlul fasu albabul awwal babi na harko fi fadlil ilmi wal ulama cikin faralan ilimi da malamai wa fadlu ta'alimihi da faralar da karantar da ilimi wa ta'allumihi da karantar shi qala Allahu ta'ala Allah yake cewa rafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah yana daukaka wanda suka yi imani daga cikin ku kuma malamai suna da doriyar daraja akan doriyar daraja ta imani qala ibnu abbas yake cewa al ulama fawqal mu'minin bi sab'a mi'a daraja malamai suna saman mummunai da daraja 700 ma baina darajatain mi'ata amin tsakanin kowace daraja ta hiya shekara 100 Ibn Abbas haka ya kawo a sharhin wannan aya akwai sha Ibn Kasir da Ibn Jarir Tabari amma ya ce mana zai shahi sanadi a can da sanadin su zaka ga magana ta Abdullah dan Abbas qala Allahu ta'ala Allah madaukin sarki yake cewa shahidallahu Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa cewa babu abun bauta da gaskiya sai shi wal mala'ikatu haka mala'iku sun shaida wa ulul ilmi da malamai sun shaida al-aya sai har zuwa karshen aya bada subhanahu bi nafsi Allah ya fara da kanshi wa sanna bi mala'ikati ya biyantar da mala'ikun shi nabi sune mala'iku wa sallasa bi ahli ilm ya kawo malamai ana uku wa kafahum zalika sharafan wannan kadai ya isa su daraja wa fadlan da fadala wa jalalatan da daukaka wa nabulan da shugabanci wa qala Allah yake cewa da hal yasqu allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun shin wanda suke da sani sun zo dai da wanda ba su da sani ko dai ba za su zo dai ba Allah yake cewa fas'alu ahla dhikrin in kuntum la ta'lamun ku tambayi malamai idan ba ku da sani. Haka Allah yake cewa wa ma yaqiluha illa alalimun, misalai da Allah yake buga yace ba kowa ke sanin ba sai malamai. Kaga wannan duka yabo ne ga malamai. Haka nan yake cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurul ladzina utul ilm, a cikin zukatan malamai. Duka wannan yaban malamai ne. Allah yake cewa da inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama, masu tsoron Allah a cikin bayan shi shuno malamai. Kuma wannan ya tsoratar da su akan cewa wajibi ne gare su su kowa tsoron Allah, matukar ba su ji tsoron Allah ba to ba malamai sunansu ba, kamar yadda ya zo a tafsirin ta, man lam yakhsha Allah fa laysa bi alim, duk wanda bai ji tsoron Allah ba ba malami bane. Wa in hafizal mahfuzat, ko ya hardace abun hardacewa dukka a wajen Allah dai ba malami bane. Ko a titi an kira shi malami mujamala ce, amma shi Allah a wajen shi ba malami bane. Yace ulaika hum khairul bariya, sune hiyayyin halittu, zalika liman khashiya rabba, ga wanda ji tsoron ubangijin shi. Yace faqsadatil ayatani, ayoyin guda bi suka hukuntar annal ulama, cewa malamai humul lazina yakhshawna Allah, sune kawai masu tsoron Allah. Wa annal lazina yakhshawna Allah, kuma wanda ke tsoron Allah hum khairul bariya, sune hiyayyin halittu. Fayantaju, sai anan gurin mu samu natija, annal ulama, cewa malamai hum khairul bariya, sune hiyayyin halittu ga baki daya. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya gama da ayoyi. Man yuridillahu bihi khairan, duk wanda Allah ya nahe shi da alkhairi, yufaqihu fi din, zai bashi ilimin addini. Wa anhu, daga gare shi dai annabawa sallallahu alaihi wasallam suke cewa al-ulama warasatul anbiya, malamai magada annabawa ne, matukar sun kiyaye ilimin su. Wa hasbuka bi hadhihi daraja majadan wa fakhran, yace ya wadatar maka da wannan daraja, abun girma da kuma abun alfahari. Wa bi hadhihi rutuba sharafan wa zikran, kuma wannan daraja ta wadatar daukaka da ambato. Fakama la rutubata fawqa rubatin buwa, kamar yadda babu daraja sama da daraja annabta, to fala sharafa fawqa sharafa warisu tilka rutuba, to babu wata daraja da wata daukaka sama da darajar da ta zama na wanda ya gadi wannan abin da annabawa suka bari. Daga gare shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da aka ambaci wasu bayu guda biyu wajen shi, ɗayan bawa ne mai yawan bauta da jahilci, ɗayan kuma malami ne, sai yace fadlul alimi alal abid ka fadli ala adnakum, faralan malamin akan mai bautan nan da jahilci kamar fifikon da nan muku, ku sahabbai na miya kanai ma kankaramin cikin ku. Mun san ku fifikon da ne biyan sahabbai duka ma balle kuma karamin sahabi. Daga gare shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man salaka dariqan, duk wanda ya shiga hanya ya tsuru fihi ilman, yana neman ilimi, salaka Allahu bihi dariqan min turqil janna, Allah zai shiga wata hanya da hanyoyin aljanna gare shi, zai mishi budin hanya shiga aljanna. Wa innal malaikata lalli malaiku la tadau ajin hata, suna shinhuda hukahukin su li dalibil ilmi, ga nemenan ilimi, liridan Allah anhu, dan Allah ya yarda da shi. Wa innal alima lalli shi malami, la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fil ardi, ke cikin sammai da kasai suna ta nema mishi gafara. Hatta lihitani fi jawfil ma, hatta kihayen da ke cikin ruwa. Al-Imam An-Nawawi yace dan saboda malamai su suka bayyana yadda za a kiyaye haƙin kihin da ke cikin ruwa, tanan suke yi mishi addu'a dan ba shi ba da an musu ta'addanci. Wa inna fadlal alimi alal abid, lillahi faralan malami ga mai bauta kamar faral laylatul al-qamaru laylatul badr, fi fikun wata a daren shi na haske ala sa'iril kawakib, akan sauran tauraro. Wa innal ulama, lalle malamai warasatul anbiya, magada annabawa ne. Wa innal anbiya, lalle annabawa ko lam yuwarrisu dinaran, bus bar gadan dinare ba wala dirhamin ko dirhami. Wa inna ma warrasul ilma, sun bar gadan ilimi ne. Faman akhazahu, duk wanda ya riko da shi, akhaza bi hazin wafir, yayi riko da rabo mai girma da rabo cikakke. Nan yake nuna mana cewa ba dabi'a bace ta malamai yayi ta fama tara dukiyar da zai bari a ci gado, a'a, abinda malami zai ta fama ilimin da zai bari da duniya, da diyan shi da duniya gaba ɗaya ma su ci gado, ba tara dukiya ba wanda zai takaita akan magadan shi kadai. Yace wa alamu ka sani, annahu la rutubata fawqa rabbatin man tashaggalul malaika wa ghayruhum bil istighfar wa du'a ilahu, ka sani cewa babu wata daraja, babu wata daukaka kamar darajar wanda mala'iku kansu sun shagalta da yi mishi gafara da yi mishi addu'a, kuma suna shinhuda mishi hukahukin shi. Wa annahu la tanafasa fi du'a'i ar-rajul, fi du'a'i ar-rajul salih aw man yuzannu salahu fa kayfa bi du'a'i al-mala'ika, yace ka sani cewa ana gaugawa da rigai-rigai an samu bawa na gari, kowa yana gaugawa kan cewa yi mini addu'a, to kuma ina a ce addu'a ta mala'iku, babu salihi kamar su. Wa kad ikhtalafa, haqiqa malamai sun yi sabani, fi ma'ana wadai ajihna ta, cikin ma'anar aza hukahukin su. Faqila, wasu suka ce at-tawadu lahu, shine kaskantar da kai ga wannan malami. Wa qila, wasu suka ce an-nuzul indahu, zasu sabka a wajen shi, wal huduru ma'ahu, su halarce shi. Wa qila, wasu suka ce at-tawqir wa ta'zimu lahu, mala'iku suna girmama shi kawai. Wa qila, wasu suka ce ma'anahu tahammuluhu alaiha, suna daukan shi buka hukahukin shi. Fatu'inuhu ala bulugi maqasidihi, su taimaka mishi akan zuwa ga abun neman shi, ga bukatar shi. Wa amma ilhamul hayawanati bil istighfar laha, yace amma da aka yi ma dabbobi ilhama su rika ma malamai gafara neman gafara li annaha khuliqat li masalihil ibad wa manafihim dan su an halice su dan maslaha ta bayu da amfanin bayu wal ulama hum allazina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahram ga magana da nake faɗa ta Nawawi malamai suke su suke bayyana abinda ya halitta da abinda ya haramta wa yusuna bil ihsani ila suke tawasiya akan a kyautata ma dabbobin wa nafai darar anha da kuma kewaye da kuma kore cutarwa a gare ta malamai suke bai su suke bayani wa anhu daga annabi dai sallallahu alaihi wasallam ke cewa yuzan yawmal qiyamati midadul ulama wa dami shuhada za a auna gobe kiyama za a auna jinin shahide da tawadan malamai a wajen girman lada ma'ana duk da hadisin bai da inganci hadisin cikin shi akwai Isma'il ibn Abi Ziyad shi ko an tuhume shi da ƙarya hadisi na gaba nan gurin wasu suka ce ha zama anna a'ala mali shahidi damuhu cewa mafi girman abin da ke tare da shahidi shine jinin shi wa adana malil alimu midaduhu mafi karancin abin da ke tare da malami tawada shi wa anhu daga gare shi dai sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ubidallahu bi shay'in afdal min fiqhin fi din ba abauta ma Allah ba da wani abu da yafi gami da ilimi cikin addini wala faqihun wahidun malami guda daya ashaddu ala shaytan min alfi abidin yahi tsanani ga ga shaydan wajen batarwa gami da bawa dubu kasali shaydan ya batar da bawa daya malami daya matukar mai kiyaye dokokin Allah ne mai aiki da ilimin shawa ake zance daka gama shaydan da halakar da shi da a gama mishi da bawa dubu yahi amincewa ya dauki bawa dubu sun yi mishi sauki wa anhu daga gare shi da yake cewa ya hamilu hazal ilmin kulli khalfin uduluhu wanda ke daukan wannan ilimin da kowane wanda suka biyo baya can bayan mun ga cewa as-salaf da al-khalaf khalaf wanda suka biyo baya sabanin salaf da duk wanda suka biyo baya suna daukan ilimi uduluhu masu adalci yanfuna anhu taharif al-galin suna kore mishi ma'ana nan umarni ne annabi yake yi wanda ya kamata su dau ilimi to su zama na haka suna kore ma ilimi taharif al-galin jirkitawa ta masu wuce gona da iri wantihalil mubtilin da ƙaryar makaryata wa ta'wilul jahilin da ta'wili na jahilai kuma malamai na kirki haka suke wa fi hadisin a wani hadisi yake cewa yashfa'u yawmal qiyamati salasatun masu ceto gobe kiyama guda uku ne suna cikin masu ceto al-anbiya usmal ulama summa shuhada malamai sannan annabawa sannan malamai sannan shahidai hadisi nan da ibn majah hudu shi zan mu ganshi a cikin sunan ibn majah wa ruwi an rawaito cikin hadisi cewa al-ulama yawmal qiyamati alama nabirin min nur malamai gobe kiyama suna bisa minbari na haske wa naqala al-qadi husaini qadi husaini ibn muhammad ya rawaito a cikin harkon ta'liqat din shi ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabbal ilma wal ulama duk wanda ya so ilimi da malamai lan tukatab alaihi khadiatu ayyam hayati ba za a rubuta mishi zunubi ba ko dai a kwanikan rayuwar shi gaba daya amma wannan hadisi yana cikin hadisan da suna hadisan ƙarya ne a cikin shi akwai husaini ibn alwan al-kalbi an tuhume shi muttahamun bil kazibi an tuhume shi da ƙarya wa qala yake cewa an rawaito ga annabi yake cewa man akrama aliman wanda ya girma malami fa ka annama akrama 70 nabiyyan kamar ya girma annabawa 70 ne wa man akrama mutaallima wanda ya girma madalibi fa ka annama akrama 70 shahidan kamar ya girma ma shahidi 70 ne shi ma wannan hadisin bai inganta ba dan cikin shi akwai fifita malami akan annabi har 70 wa annahu qala yake cewa man salla khalfa alimin wanda ya salla bayan malami fa ka annama salla khalfa nabiyyin kamar ya salla bayan annabi ne wa man salla khalfa nabiyyin wanda ya salla ku bayan annabi faqad ghufira lahu an gahurta mishi wannan mu sani cewa su masu irin wannan tattaunawa suna kawo masu inganci da mara inganci duka dan saboda hadisan sanannu ne a cikin littattafan hadisi wannan hadisin bai da asali yana cikin kashful afha a cikin hadisi na al-imam al-ajaluni wanda tattara hadisan ƙarya kashful khafa wa naqala al-sharihu masahi al-maliki ya kawo cikin harkon littafin shi ad-durr anin nabi nuzumud durr daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man azama alima wanda ya girma malami يؤذم الله تعالى يا جلم ما الله ني ومن تهاون بالعالم وند ولاقن تمالمي فانما ذلك استخفافا بالله تعالى وبرسوله wannan dan saboda rena Allah ne da manzon shi wannan ana nihin wanda kiyaye malintak wa qala ali daga ali yake cewa kafa bil ilmi sharafa an yadda ihi mallahi husinu ya isamma ilmi daraja wanda bai da shi ma da awar shi yake wanda bai da ma da awa yake an ce mishi mallam wa yafrahu bihi idza nusiba ilayhi yarka horin ciki in annasaba mishi ko jahili kace malam wani ya ji dadi sosai wa kafa bil jahali zamma an yatabarra'u minhu man huwa fi ya ishi jargin jahilci wanda ke tare da shi ma gudun shi yake jahilci wanda ke da shi ma baka ce mishi wa jahili wani ya ji dadi sai an raba kun kace mishi kai jahili wa qala ba'd as-salaf wasu daga cikin magabata suke cewa khairul mawahibul aqal hiyayyin abun kyauta shine hankali wa sharrul masa'ibul jahal mafi sharrun musiba shine jahilci Abu Muslim al-Khawlani ke cewa al-ulama'u fil ardi malamai a ban kasa misrul nujumu fi sama kamar tawraru ne a sama iza barat lin-nasi ihtadubiha idan tawraru sun bayyana sai mutane su shiru su san hanya wa iza khafiyat alaihim tahayyaru idan tawraru sun bace he mutane su rudi Abu Aswad ad-Du'ali yake cewa laisa shay'un azumin ilm babu wani abin da yake ilmi ya daukaka al-muluku hukamun sarakai masu hukunci ne ala nasu ga mutane amma wal ulama hukamun alal muluk malamai kuma suke hukunci akan masu mulkin wanda suka kasance malakin mulki na Allah na addini su kansu hukuncin da zasu dabbaka wajen wa suke amso shi wajen malamai ba da kansu zasu yi ba wahab yake cewa ya tashabbu min al ilmi sharfu in kana sahibuhu daniyan yana bubbuga daga ilmi daukaka koda mai shi kaskantacce ne wal izwa in kana mahinan da daukaka koda mai shi kaskan marar daraja ne wal qurbu da kusanci wa in kana qasiyan koda mai shi na dan nesa ne wal gina da wadata wa in kana fakiran koda matalauci ne don zai samu wadata zuci wal mahaba da kwarjini wa in kana wadi'an koda bai da daraja daga mu'az yake cewa ta'allamul ilmi ku nemi ilmi fa inna ta'allumu hasana dan neman ilmi abu ne mai kyau wa talabuhu ibada kuma neman shi ibada ne wa muzakaratu tasbih muzakar ilmi tasbihi ne wal bahsu anhu jihadun bincike cikin ilmi jihadi ne wa bazluhu qurba ka ba mai neman shi kuma ibada kusancin Allah ne wa ta'alimuhu man la ya'lamuhu sarqa karantar da wanda bai san shi ba sarka ne Fudail ibn Iyad yake cewa alimun muallim mai ilimin da ke karantarwa yud'a kabiran fi malakuti samawat ko cikin mala'ikun sammai babba mai daraja ake kiran shi bisa ko kama sunan shi mala'iku Sufyan ibn Uyayna yake cewa arafa'un nas inda Allahi manzilatan man kana bainahu wa bain Allahi wa bain ibadihi wa humul anbiya wal ulama cikin mutane wanda yake kowa daraja wanda ya zama dan aike tsakanin Allah da bayin shi sune annabawa da malamai wa kana aidan kuma yake cewa lam yu'da ahadun fid dunya shay'an afdal min an-nubuwa ba aba wani mutum ba a duniya wata daraja da sai annabta wa ma ba'da an-nubuwa shay'an afdal min al-ilm wal fiqh bayan annabta babu abinda aka ba mutum wanda yake ilimi da fiqhu faqila amman haza aka ce daga wannan magana daga waka samu yace anil fuqa'i kulluhum daga dukkan malamai gaba daya sahal yake cewa sahal ibn sa'd at-tusturi man arada an-najra ila majalis al-anbiya duk wanda ke son kallon majalisin annabawa falyanzur ila majalis al-ulama ya kalli majalisin malamai fa arfu lahum zalik kusam musu wannan daraja shafi'i yake cewa illam yakunil fuqa'u amiluna awliya'ullah falaysa lillahi wali malamai fiqhu masu aiki da ilimin su in ba waliyan Allah bane to Allah bai da waliyai daga ibn Umar yake cewa majlisu fiqhun khairu min ibadati 60 sana majlisi ɗaya na dokan ilimi yayi ibada shekara 60 Sufyan ats-Tsauri da Shafi'i yake cewa laysa ba'dul fara'id afdalu min talabil ilm babu bayan mutun ya bada farallai babu ibadar da ta neman ilimi Zuhri yake cewa ma ubidullahu bi misli al-fiqh ba ta'ubuta ma Allah ba kamar ilimi Abi Zar da Abi Hurairah suke cewa babun min al-ilmi na ta'allamuhu babe ɗaya na ilimi mu karance shi ahabbu ilayna min alfi raka'ata dawu an yahiye min raka'a 1000 ta nafila wa babun min al-ilmi nu'allimuhu umira bihi aw lam yu'mal babe ɗaya na ilimi mu karantar da wani yayi aiki da shi ko kai yayi ahabbu ilayna min 100 raka'ata dawu am yahiye min gami da raka'a 100 ta nafila duk wanda ya san wannan shike zaburar da shi akan karantar da al'umma abinda Allah ya sanar da shi yace wa qad zahara bi ma zakarna ya tabbata da abinda muka ambata anna listigala bil ilmi shagartuwa da ilmi lillahi ga Allah afdalu shiyahi min nawafil ibadat gami da nafila ta ibada albadaniya ta ganga jiki min salatin wa siyamin wa tasbihin wa du'ain wa nahaw zalika da tasbihi da salati da addu'a dukkan su neman ilmi ya hisu wa zalika abinda yasa wannan li anna nafa'al ilmi dan saboda amfanin ilmi ya ummu sahibihi wan nas ya amfani mutum mai shi da ma jama'a amma wan nawafil albadaniya maqsura ala sahibiha su kuma nafil finu na ganga jiki sallaka azumin ka na nafila an kai amfanin sa akan ka kawai zai tsaya wali annal ilma dan saboda shi ilimi musahihan li ghairihi min al ibadat shi yake gyara sauran ibadin ilimi shi shine mai gyara sauran ya gyara kan shi ya gyara sauran ibadu fahiya taftakiru ilaihi wa tawaqqafu alaihi dukkan ibada tana buƙatar ilimi kuma tana tsayuwa sai da ilimi zata amsu wala tawaqqafu alaiha amma ilimi bai buƙata kowace ibada wali annal ulama warasatul anbiya dan malamai magadani annaba magadan annabawa ne walaysa zalika lil muta'abbidin masu mutum mai yawan bota duk yawan bota shi bai amshi wannan sunan magadan annabi wali anna ba'atul alimu wajiba biyayya ga malami wajiba ce ala ghairihi fihi ga wani a cikin wannan ilimin wanda zai karantar da kai sallah da azumi da zakka wajibi ne dole ne ka mishi biyayya in ba nan ba kai aikin banza wali annal ilmu yabqa asaru ba'da mutasahibi dan ilimi gurbin shi yana nan bayan mai shi koda ya rasu wa ghayruhu minan nawafil amma wani shi daga cikin nafil filu yanqadu bi mauti sahibihi yana cirewa ne daga me shi ya rasu kawai shikenan an rasa shi babu shi sallaka da ka mutu babu azumin ka haka amma ilimi har abada wali anna baqa'al ilmi kuma wanzuwar ilmi ihya'u shari'a wanzuwa shari'a ne wa hibzu ma'alimul milla kuma kiyaye alamomi ne na addini yace wa alamu kasani anna jami'a ma zukira cewa dukkan abin da muka ambata min fadilatil ilmi wal ulama nafara la ilmi da malamai inna ma hu fi haqqil ulama il amilin al abrar cikin haƙƙin malamai ne masu aiki da ilimin su nagartattun bayu masu tsoron Allah allazina qasadu bihi wajha Allah al karim wanda suke yi dan Allah wazul fala dahi fi jannatin na'im masu neman kusancin Allah a aljannan ni'ima laman talabahu bi su'in niyya ba wanda ya neme shi da mummunan niyya ba zai samu wannan faralak au khubs dawiya ko kuma da mummunan abin da ke zuciye shi auli agararun dunawiya ko dan wasu buƙatu na duniya min jahin dan wata daukaka au malin ko dan wata ta dukiya au mukasara ko dan saboda yawan jama'a fil atba'i wajen mabiya wa dullaba da dalibai yayin ta neman ilimi dan ya tara dalibai ya tara mabiya wannan ba shi ba ake bayanin bai cikin wannan farala dan an rawaito daga annabi yana cewa man talabal ilma duk wanda ya nemi ilimi li yumari bihi safaha dan yayi jayayya da jahilai au yukasara bihi ulama ko dan yayi yawan mazauni ga malamai ya rika cewa majlisi na yahi yawan jama'a yahi yawan mutane au yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi ko dan ya jayo huskan mutane zuwa gare shi adkhalahun nar sakamakon Allah zai sa shi wuta kaga shi bai cikin wannan wanda Tirmizi ya huddo shi a sunan Ibn Majah zan mutar da shi daga gare shi dai annabi ke cewa man ta'allama ilman li ghayri Allah duk wanda ya nemi ilimi na Allah ba dan Allah ba aw arada bihi ghayra wajha Allah ko kuma yin ne nuhe shi ba dan Allah ba falyatabawwa maqadahu min nar sauki masaukin shi a wuta Tirmizi ya rawaito shi an rawaito kuma man ta'allama ilman duk wanda ya nemi ilimi mimma yurtaga bihi wajhu Allah wanda ake neman yarda Allah da shi la yata'allamuhu illa li yusiba bihi arda min ad-dunya shi bai nemi ilimin nan ba sai dan ya nemi wata haja ta duniya lam yajid arfal jannati yawmal qiyama ba zai ji kamshin aljanna ba gobe kiyama Abu Dawud da rawaito shi duba da wannan hadisan da ma wanda zasu zo gaba baya ake nuna mana cewa karatuttuka na zamani karatuttuka da ake a cikin madaris na jami'at suna bisa kan hatsari ba karami ba kahin mutun ya yaki zuciyar shi yayi kyakkyawan niyya jihadi ne ba karami ba daga Abi Huraira yake cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam inna awwalan nas yuqda alaihi yawm alqiyama farkon mutane wanda za a ma sakamako ranar tashin alqiyama sai ya ambaci mutun uku hadisin Muslim ne a cikin su yace rajulun ta'allama alilma mutun da ya nemi ilimi wa allamahu ya karantar da shi wa qara alqur'ana ya karanci qur'ani fa uce bihi sai a zo da shi gobe kiyama fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha Allah ya sanar da shi ni'imomin shi kuma ya tabbatar da cewa eh lalle an mun ni'ima an karantar da ni qur'ani an bani ilimi qala sai Allah ya ce fa ma amilta fiha to mi kai da wannan ilimin da na baka qala sai ya ce ta'allamtu fika na nemi ilimi dan kai ya Allah wa allamtuhu kuma na karantar da shi wa qara'tu fika alqur'ana na karanci qur'ani dan kai qala sai Allah ya ce kazabta ƙarya kake walakin ta'allamta li yuqalu alim ka nemi ilimi dan a ce maka mala wa kada kila kuma an fada wa qara'atul qur'ana ka karanta qur'ani li yuqalu qari dan a ce makaranci mahardaci bai kamuwa saboda wannan kai fa kada kila kuma an fada a duniya summa umira bihi sannan sai a umarni da shi fasuhiba ala wajhihi sai a jashi akan huska shi kafa na sama kakkai a ƙasa hatta urqiya fi nar ha a gefa shi wutar jahannama muslim ya hudo shi da al-imamun nasa'i ku ga wannan babban hatsari ɗan uwa neman ilimi yana bisa kan babban hatsari akan wajen kyautata niyya in mutun ya dauko niyyar shi ya auna bisa mizani tana buƙatar gyara Hammad ibn Salma yake cewa man talabal hadisa li ghayri wajhillahi mukira bihi duk wanda ya nemi ilimin hadisi ba dan Allah ba za a yi makirci da shi za a yi makirci da shi dashi za a kama a rushe addinin zaka ga Allah sai ya jarrabe shi da wani abu a ƙarshe zaka ga a ƙarshe malami ne na hadisi malami ne ya san komai na addini amma a ƙarshe gashi abin da ya bage da shi na shirme wanda ya kahurta shi ma gaba daya ya zo yana zazzagin hadisan annabi yana zazzagin maganganun duka mummunan niyya ce a can farkon asalin neman ilimin shi babu kyakkyawan niyya kai da kanka ka san cewa ya san wannan abun babu wanda ke musun cewa bai sani ba dan yana karatu amma kuma Allah ya ga damar ya badda shi haka dan saboda mummunan niyyar da take tare da shi kamar abin da ya faru na Malam Sheikh Abdul Jabbar maganganun da zaka ji yana daga jin kara maganganun shi ka san cewa malami ne ba jahili bane kuma littattafan da ke hannun shi yana nuna cewa ya karanta su amma me yasa mummunan niyyar sai Allah ya mishi mukira bihi wannan abin ya tabbata akan shi Bishr yake cewa auhallahu ila Daud Allah ya yi wahayi ga Dauda ya ce la taj'al baini wa bainaka aliman maftunan kakka sanya tsakani na da kai malami wanda yake fitananne a duniya malami mai neman duniya da ilimi malami mai fitunuwa da san duniya alatu na duniya kawai yake kallo ba Allah ba wannan kakka sashi ya zama tsakani na da kai shi zai zama ka dan kai sako na inji Allah faisuduka bisukurihi an mahabbati da mayan shi sai kange ka gami da sona ulaika qutai dariqan ibadi wannan sune yan hoshin hanya a cikin bayuna mutane suna so zuwa wajen Allah to mu gan malami sune tsaye akan hanya suna hoshi suna hana mutanen zuwa maimakin su jagoranci jama'a su kai su zuwa ga Allah a su suka je hanya suka yi tsaye da makamai suke ta hoshi suna hana su kuma duk wanda ya auna a rayuwar mu ta yau haka ne malaman da sai kasance suka sani sun san abun su suke tarbiyantuwa da wasu abubuwa mummuna wasu halaye mummuna da ayyuka na sabo wanda jahili in ya gani da su zai yi koyi yace malamai ma suna kaza balle mu wanda wannan mummunar ba da tarbiya ne nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara nan gaba ƴan uwa abinda zan mu yi kokarin farawa sallah muna yin sallar la'asar ko ni ɗaya na zuhara zan yi tunda dai akwai abin tasjili ko ni ɗaya na zuhara zan yi saboda ƙarshen muke so mu tashi da wuri kuma sallar zan yi kokarin in je in shiga in sa su mu yi gaugawa mu yi sallah tun saura minti 10 ko saura minti 5 kawai biyar nan hudu ko hudu da minti biyar kawai mun fara karatu saboda karshen azumi ne mu tashi da wuri muke so subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah